to I.
Yeah, dog.
I got away from you. I can't be close to you, no, my baby. You know I love you. Can't wait to see your face. Words can't tell how much I miss you. Tears every time after talking to you. Oh, my empress. I miss that smile, I miss her, baby. Hey, tell her that it's gonna come home to make her proud of. Yes, girl, you know. Been through a lot, not easy, but now I got another song I'm back at home. Your king gonna come home to warm your bird soon. You know, been through a lot, not easy, but now I got another song I'm back at home. Your king gonna come home to warm your bird soon.
I'm a day, yeah.
Kuma 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 kuma